ilimi garkuwar dan adam
san hakika ba da tangar da ba kanji marar ilimi abun rainawa himma da kwazo kokayin musulmi
masu sauraro assalamu alaikum barkamu da warhaka barkamu da sake saduwa a cikin wani sabon shirin ilimi garkuwar dan adam a makon da ya gabata ne dai shugaban Najeriya Bola Ahmed Tinubu ya rattaba hannu akan wata sabuwar doka da ta bada damar kafa wata hukuma da za ta dinga baiwa dalibai bashi a Najeriya irin wannan tsari na bada bashi dai ana gudanar da shi a wasu kasashen da suka ci gaba musamman ma dai kasar Amurka ga dai abinda shugaba Bola Ahmed Tinubu ke bayyanawa a lokacin da ya rattaba hannu akan wannan sabuwar doka
I've just signed a bill proclaiming the student loan effectively considering the children of Nigeria education is the tool to fight against poverty
shugaba Bola Ahmed Tinubu ya bayyana cewa yanzu da sanya hannu a sabuwar doka da ta bada ikon kafa hukumar bada bashi ga dalibai wannan mataki ya biyo bayan imanin da muka yi na cewa batun ilimi na daya daga cikin abinda muke baiwa muhimmanci a wannan gwamnati to sai dai kuma a yanda shugaban Najeriya Bola Ahmed Tinubu ke bayyana fatan samun nasarar wannan shiri na bada bashi ga daliban a waje daya kuma masana harkokin ilimi a kasar na bayyana shakkun su game da tasirin wannan tsari kamar da Malam Muhammad Sani wani malamin jami'a ya shaida mani
game da wannan amari na ba wa dalibai bashi wato kasan nan kamar yanda kace ko zai taimaka wa ilimi ko wani abu mai kama da haka wato kasan nan mun kawo abubuwa da yawa wanda Bature ke cewa policies da yawa na kasashen waje ma'ana manufofi da yawa na kasashen waje na cigaba wannan rance da ake cewa za a ba wa dalibi za su zama kamar wa'ancan ne hanyoyi ne da za a bi kawai a fito da kudin gwamnati kuma a cigaba da abin da ake shine araba in ba don haka ba har yanzu a Najeriya in za mu yi wa kanmu adalci inda za mu yi wa kanmu adalci ba mu kai munzalin da sai an ba wa dalibi rance ba sannan ya kirimi muna da wadatar dukiya amma mafi yawa shine wa'anda ke sama ne suke kwashe wa'annan kudaden don kashin kan sai a dawo kuma a yi wani abu da za a ce wai babu kudi saboda haka bari a nemi wani hanya
shi ma bangaren sa Alhaji Adosha Abu Dan Sudo wani uba ne a Najeriya kuma ya bayyana cewa
wannan shiri da ainihin shugaban kasa mai girma Asuwaju Bola Ahmed Tinubu ya fito da shi tsari ne wanda zai taimaka wa ilimi zai taimaka wa Najeriya tare da 'yan Najeriya wanda wannan tsari yana da cikin tsarin da waɗansu kasashen duniya ainihin suke bi wanda za a baka bashi ka je ka yi ilimi har ka koro kololuwar ilimi daga baya ka kama aiki ko kuma ka kama harkokin nan ka biya wannan bashin gradually wato kaɗan-kaɗan wannan tsari ne mai kyau wanda zai taimaka wa ilimi a Najeriya sai dai ba a nan gizo yake sabar ba su waye waɗanda za su ci gajiyar wannan ainihin tagomashi don haka na tabbatar 'yan arewa za su zama koma baya wajen samun wannan loan za su zama koma baya wajen cin amfanin wannan tsari da wannan shiri saboda muna baya hatta a fagen ilimin ma muna baya za ka ga yaro dan kudu yana aikin karfi yana tallace-tallace yana yin wahala ba dan komai ba domin ya biya wa kansa kudin makaranta kuma za ka ga shugabanni na 'yan kudu suna taimakawa 'ya'yan talaka domin su je su karo ilimi sabanin na arewa
to da yake wannan tsari ne da ya shafi tattalin arziki na tambayi wani masanin tattalin arziki a Najeriya Dr. Dauda Muhammad Kwantugura ko ya tasirin wannan tsari yake ta fuskar tattalin arziki musamman ma a Najeriya kasar da ake ganin samun aikin yi na da wahala matuka
a mafi akasari irin wannan bashi da kasashen da suka ci gaba dalibai din da aka ba wannan suka gama karatu to wani lokaci sukan yi dako mai tsawo kamin samu aiki har ya kai ga yafewa to wannan ka lura yana da ta'allaki ga yanda ake gudanar da tattalin arzikin kasan idan kasan tana ci gaba akwai ayyukan yi to wannan ma yana zama kamar ma'auni saboda dalibai suna fitowa akwai jira da ake tsammani misali a ce mutum ya gama jami'a bai kamata a ce ya wuce shekara ɗaya ba bayan bautan kasa bai samu aiki bai fara rayuwa to kuma ire-iren wayannan tsari suna haɗe da yanda ake zartar da tattalin arzikin kasan. Kamar misali, kaga wayannan daliban in suka fara aiki to su ne za su zama ma'aikata na kasan, masu aikin gwamnati ko kuma ko ba masu aikin gwamnati za su zama kamar su ne za su rike madafan iko a kasan zuwa gaba. To shigar su aiki yana nuna irin ma'auni da kuma irin cigaban da ita gwamnatin da take kai ta kawo na rage aikin yi. To idan suka kasa biya har sai an yahe musu, ma'ana kenan gwamnatin take ce bata iya samar da aikin yi ba. To mafi akasari kaga kaman kasashen masu tasowa irin Najeriya, to irin samun nasarar wannan abun yana tattare da abubuwa da kamar yadda na gaya maka, sai akwai cikakkun bayanai, sannan kuma tattalin arzikin kasan ana kokarin haɓaka shi, ana kokarin samar da aikin yi na gwamnati na kayan sarki da kuma wanda ba na gwamnati ba. To ta nan ne zaka ga ire-iren wayannan ɗaliban sun samu shigewa a cikin tsarin tattalin arzikin kasan har su biya bashi. To mafi akasari kasashe masu tasowa wannan yana da wahala samun irin wannan gagarumar nasarar sai da kyakkyawan tsari. A wani lokaci in an kasa kuma sai kaga kawai gwamnati dama kawai sai ya zama kamar irin tallafin da aka saba bayarwa ne kawai a taimaka mutum ya ci gaba da rayuwa.
A bangaren sa, ministan ilimin Najeriya Professor Tahir Mamman ya bayyana cewa
it's a very good day, very great day for the country, great day for education, great day for Nigerian students and who have great need, you know, for support. And we want to thank Mr. President for his compassion and his passion for the downtrodden, actually, who are the beneficiaries of this scheme.
Ministan ilimi ya bayyana jin daɗin sa dangane da wannan mataki da shugaba Bola Ahmed Tinubu ya dauka da rataba hannu akan wannan doka da za ta tanaji ba da bashi ga dalibai. Hakan zai taimaka wajen ƙara yawan dalibai da za su dinga shiga jami'o'i ko manyan makarantun ƙasar domin ƙwarewa a fannoni da dama. Shi ma bangaren sa, shugaban kungiyar dalibai ta Najeriya Loki Enumofe ya bayyana cewa
this is commendable as for Nigeria student that I represent, we are happy we see Mr. President's commitment to the development of education, and today the entire education system is happy, the Nigeria student particularly are happy, our parents happy.
Dalibai sun ji daɗi matuƙa da wannan sa hannun shugaba Bola Ahmed Tinubu yayi na wannan hukuma da za ta dinga baiwa dalibai bashi domin gudanar da karatu. Ko shakka babu, wannan mataki ya nuna cewa shugaba Bola Tinubu shugaba ne da yake ba ilimi muhimmanci. To sai dai kuma duk da shakku da wasu 'yan Najeriya ke nunawa dangane da wannan shiri, a ta bakin shugaban Najeriya Bola Ahmed Tinubu, shiri ne da zai taimakawa kowane ɗan Najeriya musamman ma dai marasa galihu domin samun ilimi. To masu sauraro, a nan ne kuma shirin namu na wannan mako zai daga aya a madadin bakin namu da kuma jami'an da ta ba da umarni da daidaita shirin Julie Ledger Gresham. Na ku babin yaji Prinke cewa huta lafiya sai wani makon.
Can hakika ba da tangarda ba, kan jimarar ilimi abun rainawa, himma da ƙwazo ƙoƙarin mushinku jama'a kiranmu nake bisa dagewa.